This is the Voice of America broadcasting to Africa. The following program is in Hausa.
Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu saurare, assalamu alaikum da fatan an wani lafiya. Murtala Faruk sanyin ne tare da Hawwa Sharif da sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa da ku a cikin wannan shirin na ranar yau Alhamis 28 ga watan Maris na shekara ta 2024. Kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su ga Hawwa da kanin labarai.
Sojojin Isra'ila sun rawaito wani batakashi a yau Alhamis a yankin asibitin Shifa da ke birnin Gaza da birnin Khan Yunus da ke kudancin na Gaza. Sojojin Ukraine sun ce a yau Alhamis zakaran Rasha sun kai hari cikin dare da jirage marasa matuƙi 28 da makamai masu linzami guda 5. Hukumomin Falastinu sun sanar da kafa sabuwar majalisar zartarwa.
To bayan labaran duniya za ku ji cewa al'ummar musulmai a nan Amurka sun sha alwashin kin karɓa gayyatar zuwa buɗe baki a fadar White House sakamakon goyon bayan da shugaba Biden yake baiwa Isra'ila a yakin da take yi a Gaza. Rundunar tsaron Najeriya ta bayyana cewa ta gubza fada ne da 'yan bindiga a yayin ceto ɗaliban kurega da na Sokoto. To amma wasu manazarta lamuran tsaro suna bayyana ta baba kan wannan bayani.
Ai yaran nan a tsakanin dajin Munye da dajin Koli City, kuma a cikin wannan dajin akwai yaran makarantar Jami'ar Gwamnatin Tarayya ta Gusau, akwai kuma dimbin ɗaruruwan waɗanda ake tsare da su a cikin wannan dajin.
Haka kuma za mu kawo muku shirin lafiya uwar jiki da ma tsarabar azumin watan Ramadan, amma yanzu sai a gyara zama domin jin kashin farko na labaran duniya.
Jama'a barkanmu da marece ga labaran mai karantawa Hawwa Sharif. Sojojin Isra'ila sun rawaito wani batakashi a yau Alhamis a yankin asibitin Shifa da ke birnin Gaza da birnin Khan Yunus da ke kudancin na Gaza. Har ila yau a ranar ta Alhamis ne ma'aikatan lafiya da ke ƙarƙashin kulawar Hamas a yankin zirin Gaza ta ce Falastinawa 62 ne suka rasa ransu a jiya. Ma'aikatar ta ce akalla mutane 32,552 ne aka kashe tun bayan da Isra'ila ta farma yakin, wato ta farma yankin da yakin da aka fara a watan Oktoba, bayan da mayakan Hamas din suka sammaci Isra'ila da harin da ya kashe akalla mutane 1,200. A wani sauyi da aka samu, Isra'ila ta amince a ranar Laraba ta aike da masana yaƙe-yaƙe zuwa Washington domin su tattauna aniyar ta na ƙaddamar da hari ta ƙasa akan mayakan Hamas a birnin Rafah da ke kudancin Gaza. Hukumomin Falastinu sun sanar da kafa sabuwar majalisar zartarwa a yayin da suke fuskantar matsin lamba akan samar da sauyi. Shugaba Mahmud Abbas, wanda ke jan akalar hukumar ta Falastinu kusan shekaru 20 kuma ke ci gaba da kasancewa mai fada a ji, shine ya sanar da sabuwar gwamnatin a wani kudurin shugaban kasa a yau Alhamis. Babu dai wani sananne daga cikin sabbin ministocin masu shigowa. A farkon watan nan ne dai Abbas ya tuntubi Muhammad Mustafa, wani tsohon mai ba da shawara na zama Prime Minister. Mustafa, wanda dan siyasa ne mai zaman kanshi, ya karanta sha'anin tattalin arziki ne a Amurka, ya sha alwashin kafa gwamnati da za ta samar da kasuwanci na dogaro da kai da kafa wani asusun amintattu mai zaman kanshi da zai taimaka wajen sake gina Gaza. Sojojin Ukraine sun faɗa a ran Alhamis ɗin nan cewa dakaran Rasha sun kai hari cikin dare da jirage marasa matuƙi 28 da makamai masu linzami guda 5. Rundunar sojin saman Ukraine ta ce dakarun tsaron sararin samaniyar ƙasar sun kakkaɓo jirage marasa matuƙi guda 26 daga cikin 28 ɗin da aka harba a yankunan Odessa, Kharkiv, Dnipropetrovsk da Zaporozhye. Gwamnan yankin Zaporozhyen Ivan Fedorov ya faɗa ta kafar Telegram cewa tarkacen jiragen marasa matuƙi da suka rika zubowa sun yi sanadiyar tashin gobara akan gidajen jama'a da dama, inda mutane 2 suka samu rauni. Shugaba Volodymyr Zelensky ya faɗa a ranar Laraba cewa abu ne mai muhimmancin gaske a inganta lamarin tsaron sararin samaniyar ƙasar da gaggauta samar da jiragen yakin nan samfarin F-16 jets domin yin amfani da su wajen mai da martani ga mamayar Rasha. Ana sauraron labaran ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC.
To an jima kadan Hauwa za ta sake shigowa da cigaban labaran duniya. To amma kafin nan bari mu soma a nan Amurka inda al'ummar Amurkawa musulmai suka sha alwashin cewa a bana ba za su halarci liyafar bude baki ta azumin Ramadan da kuma bukukuwan sallah da fadar White House kan shirya a duk shekara ba. A daidai lokacin da suke yin tir da goyon bayan da shugaba Joe Biden ke baiwa Isra'ila a yakin da take yi a Gaza. To sai da lokaci guda kuma sun buƙaci gwamnatin ta Amurka da ta matsa lamba wajen samun tsagaita bude wuta a yakin. Sarfilu Hashim Gumel na dauke da fasarar rahoton wakiliyar muryar Amurka a fadar White House Patsy Wadakuswara.
Ana ci gaba da gudanar da ibadar watan Ramadan har ma a cikin baraguzan gine-gine a Rafa. Inda sama da ƴan Gaza sama da miliyan 1 ke fakewa daga yakin sojin Isra'ila.
Allahu Akbar.
A birnin Washington DC, musulman Amurka sun yi addu'a a gaban fadar White House a farkon watan nan. Yanayi ya kasance mara daɗi. Masu ibada sun ce wahalun da ake fama da su a Gaza yayi musu nauyi.
Welcome to the White House.
Barka da zuwa fadar White House kuma barka da sallah.
Eid Mubarak.
Hawan sa mulki, shugaba Joe Biden ya karɓi bakuncin shugabannin musulmi don ci gaba da raya al'adar fadar White House ta tsawon shekaru da dama. Shugabannin Amurka na Republican da na Democrat sun gudanar da buɗe baki a cikin watan Ramadan ko kuma liyafar ƙaramar sallah bayan wata mai alfarma, wanda shugaba Bill Clinton ya fara. Amma a wannan shekara, musulman Amurka da suka halarci bukukuwan Ramadan da suka gabata a fadar White House sun ce suna shirin ƙin karɓar gayyatar idan an gayyace su.
This decision is due to the administration's failure.
Wannan shawara ta biyo bayan gazawar gwamnatin wajen magance bukatun al'umman musulmi na tsagaita wuta cikin gaggawa da kuma kin daina baiwa Isra'ila makamai da ake amfani da su wajen kisan kare dangi akan ƴan uwanmu Falastinawa a Gaza.
Sakatare ya yi labaran fadar White House Karine Jean-Pierre ta shaida murya Amurka cewa ba a sanar da wasu shirye-shirye da suka shafi watan Ramadan ba.
We understand that it is a
mun fahimci cewa lokaci ne mai matakar wahala ga yawancin al'ummomi. Kamar yadda kuka sani, mun sami wasu manyan jami'an fadar White House sun gana da al'ummomi daban-daban, ko dai na Larabawa, musulmi da Falastinawa, don tattaunawa game da ra'ayoyinsu, don bayyana damuwarsu, kuma muna maraba da hakan.
Masu zanga-zangar goyon bayan Falastina sun sha kawo tsaiko ga Biden. Da alama fadar White House za ta so gujewa irin wannan yanayi. Sai dai wannan ba shine karo na farko da watan Ramadan a fadar White House ke cike da cece-kuce ba. Wasu musulman Amurka sun kawarce wa bukukuwan sallah na Biden a shekarar 2021. Lokacin da rikici ya barke a Gaza har aka kashe Falastinawa sama da 260. A cikin shekarar 2018, shugaba Donald Trump ya karɓi bakuncin jami'an diplomasiya daga kasashe masu rinjayen musulmi, amma bai gayyaci wasu ƙungiyoyin Amurkawa ba, waɗanda mambobinsu suka yi tir da kalaman Trump da manufofin da suka yi imani da cewa suna adawa da musulunci. Sai dai da yawa sun ce ɓacin ransu a wancan lokacin ba komai ba ne idan aka kwatanta da ɓacin ransu da suke ji a bana.
And I want to make sure
ina san tabbatar da cewa ya faɗi zabe kuma ya san cewa gurbin Larabawa Amurkawa da na musulmai ne suka sa.
Fadar gwamnatin Amurka ta White House ta ce ta nemi Larabawa da musulman Amurka tun bayan harin da Hamas ta kai a ranar 7 ga watan Oktoba. Wasu daga cikin al'ummar sun ki amincewa su gana da jami'anta.
Sarfilu Hashim Gumel kenan da fasarar rahoton wakiliyar muryar Amurka a fadar White House Patsy Wadakuswara. Yanzu kuma ga Hauwa ta dawo da ci gaban labaran duniya.
A yau Alhamis, wata kota a India ta tsawaita ci gaba da tsare jagoran yan adawa kuma babban ministan Delhi Arvind Kejriwal har zuwa ranar 1 ga watan Afrilu dangane da wata shari'a da ake da ita wato da ke da nasaba da batun barasa a babban birnin kasar, cewa kafar yaɗa labarai. Hukumar yaƙi da laifukan kuɗi a kasar India ta kama Kejriwal ne a makon jiya bisa zargin cin hanci da rashawa da ke da nasaba da batun tsarin barasa a birnin, inda yake tsare a hannunta har zuwa yau Alhamis, makonni kafin a fara kaɗa ƙuri'a babban zaben kasar ta India. Jam'iyyar AAP ta Kejriwal ta ce an ƙirƙiri zargin ne kawai bisa dalilan siyasa. Amma gwamnatin Prime Minister Narendra Modi da jam'iyyar ta Bharatiya Janata sun ƙaryata cewa akwai siyasa a cikin zargin da ake masa, suka ce jami'an tsaro suna gudanar da aikinsu ne kawai. Fadace-fadacen kungiyoyin 'yan daba ya yi sanadiyar mutuwar mutane sama da 1,500 a ƙasar Haiti zuwa shekarar da ake ciki, cewar Majalisar Ɗinkin Duniya a ranar Alhamis ɗin nan, a yayin da take zargin da kuma duba ko kuma nazari da ɗimbin irin makamai da ke kwarara cikin ƙasar da ke tsibirin na Caribbean. Majalisar Ɗinkin Duniya ta bayyana halin da ake ciki a ƙasar da halin niyya su. Kwamishinan kula da haƙƙin bil'adama na Majalisar Ɗinkin Duniya, Volker Turk, ya ce halin da ake ciki yanzu haka a ƙasar game da kwararar makamai cikin ƙasa lamari ne mai tayar da hankali matuƙa, inda ya yi kiran da a ƙara tsaurara dokoki na hana shiga da makamai. Majalisar Ɗinkin Duniya ta ce gwamnatin mutane sun rasa ransu sakamakon ayyukan masu ikirarin kare kansu. Ya ce da dama daga cikin mambobin ƙungiyoyin tsaffin masu laifi ne da aka taɓa ɗaurewa a baya, inda 4,000 daga cikinsu sun gudo ne daga manyan gidajen kurkukun ƙasar.
Hauwa Sharif kenan aka saurara da labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka, Washington DC. To, a Najeriya kuma rundunar tsaron ƙasar ta ce an tafka gumurzu tsakanin dakarunta da 'yan bindigar da suka sace ɗaliban makaranta a Kuriga ta jihar Kaduna da kuma na jihar Sokoto, kafin a iya samun ceto yaren daga hannun 'yan tada ƙayar bayan da suka sace su. To, sai dai kuma a cikin wannan rahoto da Hassan Maina Kaina ya aiko mana, wasu masana sha'anin tsaro na bayyana ta baba akan kalaman na rundunar tsaron.
Tun dai bayan dawowar ɗaliban nan da 'yan bindiga suka sace a Kuriga da Sokoto, ake ta samun ra'ayoyi mabambanta dangane da yadda aka bi aka ceto waɗannan ɗalibai. A cikin taron manema labarai ɗazu-ɗazun nan a nan Abuja, daraktan cibiyar tattara bayanai a hedikwatar rundunar tsaron Najeriya, Major General Edward Buba, ya yi bayanin dallan yadda ya ce sojoji sun kubutar da ɗaliban.
The pressure of military action against the terrorists created a significant level of distress both for the terrorists and the children.
Matsin lambar sojoji da ya biyo bayan farmakin sojojin akan 'yan ta'addan ya yi tasiri da hakan ya gigita 'yan ta'addan da masu ɗaliban. Ka kwatanta yadda za ka iya kula da yara 137 a daidai lokacin da ake tsaka da ƙwarin wuta. Mu kuma a wannan lokaci muradinmu baki ɗaya shi ne ceto waɗannan ɗalibai, kuma muka yi amfani da wannan dama muka kubutar da su. Irin rudewar da yaran suka yi ya baiwa sojoji kyakkyawan yanayin kubutar da ɗaliban, da hakan yasa lalle mun fahimci irin yadda muke tunkarar ƙalubale da kuma yadda za mu shawo kansu.
We are dealing with as well as how to best address the situation in a much safer manner.
To, sai dai kuma a gefe guda masana tsaro da tattara bayanan sirri irin su Dr. Yahuza Ahmad Getso da ya gudanar da bincike a wannan daji na da ja akan bayanan na sojoji,
ya fito da bayanai irin na masu magana irin abin da ake cewa wai dokin mai baki ya fi gudu. Amma magana ta gaskiya, 'yan Najeriya musamman kuma ma'abuta ilimin tsaro musamman a waɗannan dazuka irin na, ba zan gamsu da cewar waɗannan abubuwa su ne dabaru da hikimomin da aka yi domin kubutar da na yaran ba. Domin idan su ne, ai yaran nan a tsakanin dajin munye da dajin Koli suke. Kuma a cikin wannan dajin akwai yaran makarantar Jami'ar Gwamnatin Tarayya ta Gusau. Akwai kuma dimbin ɗaruruwan waɗanda ake tsare da su a cikin wannan dajin, waɗanda wasu sun haura sama da shekara ɗaya a hannun 'yan ta'addan nan. Shin wace irin dabara aka yi, wace aka gaza amfani da ita domin kubutar da yaran Jami'ar Gwamnatin Tarayya ta Gusau, kuma aka gaza kubutar da yaran makarantar Gwamnatin Tarayya ta Yawuri, kuma aka kasa amfani da wannan dabarar a karɓo yaran makarantar Chibok? Anya ya kamata hukumar tsaron Najeriya ta sani cewar akwai 'yan Najeriya muna da hankali, kuma mun san ciwon kanmu, kuma za mu iya fahimtar wani abu daga cikin zancen shi wanda ya sabawa da gaskiyar abin da ya faɗa. Amma muna ƙara jaddadawa da yabawa jami'an tsaron Najeriya, musamman sojoji, a irin ƙoƙari da ƙwazon da suke yi.
Ganin dai a baya duk yawancin kubutar da mutane da dakarun Najeriya ke yi, akalla ana samun ko dai hasarar rayuka ko kuma jin rauni daga ɓangarorin mayakan ko kuma na 'yan bindiga daɗin, tare ma da ƙwato wasu bindigogi da sauran kayayyaki. To, amma a wannan karo ba ɗaya ƙanwar biyu, abin da ya sa shakku a zukatan mutane da dama biyo bayan jawabin na sojoji cewar sun kubutar da su ne bayan ɓarin wuta. Ko ma dai menene abin farin ciki a nan shi ne an kubutar da ɗaliban Salim Alim. Hassan Maina Kaina, muryar Amurka daga Abuja, Nigeria.
An gaida Hassan Maina Kaida. To kada manta wannan shirin na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC akan mitoci 16, 25 da kuma 31. A jamhuriyar Niger kuma za a iya sauraron mu a tashar mu ta VOA Africa akan mita 102.5. Baya ga haka, ko da yaushe ake so, za a iya zuwa shafukan mu na internet a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Yanzu ga shirin mu na gaba.
Jama'a masu sauraron mu, barkanku da warhaka. Barkanku da sake kasancewa tare da mu a cikin wani sabon shirin lafiya uwar jiki tare da ni Hawwa Umar. Shirin lafiya uwar jiki na wannan mako zai leka ne jamhuriyar Niger, inda wani kwararren likitan asibiti mai zaman kanta da ake kira da Kaura Hassau dake jihar Maradi na jamhuriyar Niger din yayi mana cikakken bayani akan yadda jiki yake a lokacin sauyin yanayi, wato daga yanayin sanyi zuwa zafi ko kuma daga yanayin zafi zuwa sanyi, da ma wasu muhimman batutuwa da suka shafi kiwon lafiya, duk a hirarsu da abokin aiki na Mansur Sani. Ga kuma yadda hirar tasu ta kasance.
Wani irin yanayi halittar dan adam ke iya canzawa ko kuma yake tsinta kansa a lokacin da wannan sanyi ke bankwana zafi zai shigowa?
Mun sani lokacin sanyi akwai cuce-cuce waɗanda sun danganci wannan yanayi na sanyi. Kuma mun sani akwai waɗansu su suna nan kullum bila adadin, amma in sanyi ya shigo waɗannan cuce-cuce sukan tsananta. Na farko dai game da shigowar sanyi, mun sani kaman akwai rashin lafiya wanda ake ce ma majina. Majina abu ne wanda ana iya samu ko da yaushe, amma in lokacin sanyi ya shigo wani rashin lafiya ya yi tsananta, musamman tarin majina yakan dami mutane idan sanyi ya shigo. Bayan tarin majina, mun sani abun yana iya ya kai ga samun abin da ake ce ma pneumonia. Pneumonia kaman ciwon hakarkari, ciwon suhe ko fufu, majina in ta yi nisa tana kai ga ciwon pneumonia. Bayan wanda mun sani akwai kaman rashin lafiya da ake ce ma emasi. Emasi shine Ingilawa ke cewa secular go. To mun sani abu ne wanda yana tsananta lokacin da sanyi ya shigo. Akwai cutar koka wanda muke kira asin. Mun sani ita ma tana tsananta idan lokacin sanyi ya shigo. Lokacin sanyi ya wuce ko yana wucewa, wannan cuce-cuce ba shakka akan samu saukinsu. Kwarai kuwa akan samu saukinsu ga yadda dai muke gani a likitance. Wannan cuce-cuce suna raguwa, inda zafi ya shigo suna raguwa kadan-kadan suna raguwa. Misali kaga waɗanda ke fama da emasi, sai ka iske mu lokacin sanyi mutum cikin kaman wata guda yakan samu wani abin da muke kira crisis. A tsananta wannan emasi takan taso mai so uku so hudu ga wata, amma da sanyi ya wuce sai ka iske can ne ba har sabon mutum ya samu wannan tsananta ta emasi. Haka ma masu fama da cutar huka asin kenan, abin zai zo musu da sauki can ne ba har sabon, inda sun kiyaye a samu wannan rashin lafiya da ake ce ma asin. Shi zahi lokacin da yake shigowa, mun sani shi ma dai yana tare da cuce-cuce irin nashi, saboda mu muna rayuwa tare da abubuwa, wasu ƙwayoyin halitta kankana waɗanda ba ganin su ake ba da ijiya, suna nan tare da mu, waɗanda su in sanyi ya shigo kaman kwana suke yi, kaman barci suke yi, ba su jin daɗi idan lokacin sanyi ya shigo. To wannan sanyi yana wucewa, su kuma lokacin ne suke jin daɗin yalwa, su ayayyafa lokacin da zafi ya shigo. Ba shakka akan samu su suna tsananta idan lokacin zafi ya, musamman kaga masu fama da cuta wanda ake kira ɗiɗɗiri, zawon jini kenan, takan tsananta idan lokacin zafi ya shigo. Masu fama da typhoid, masasarar tsutsar salati ko masasarar tsutsar goro ko masasarar tsutsar dankali, dukkanin ana daukar ta, idan zafi ya shigo waɗannan cuce-cuce akan gansu so da yawa. Bayan wannan kuma kaga akwai rashin lafiya wanda ake ce ma ɗan sankarau, shi ya fi jin daɗi lokacin da zafi ya shigo. Kafin zafin ana samu can ba rasa ba ɗan sankarau, amma in zafi ya shigo akan samu yanayi na ɗan sankarau yana tsananta, akan samu ma annoba da ɗan sankarau amma a ƙasashenmu. Bancin wannan a lokacin zafi, sai mu ce mutane fa su yi taka tsantsan, musamman wajen mu'amala da abinci. lokacin zafi abinci yana saurin lalacewa idan aka ce a aje shi. Duk wanda ke aje abinci idan ba cikin firigo ne ya aje shi ba, firigo inda ake samun glass inda ba cikin kasa shi ba, to za a samu abin da ake ce ma guba. Wannan guba idan mutum ya haɗe ta takan iya kawo mishi lahani a cikin jikin shi, musamman tana iya sa mutum zawo, ciwon ciki, hatta kama kwakwalwa. To mun sani kuma zawo idan yayi yawa yakan zubo da ruwan jikin mutum da yawa, to ai jiki ba ya yi sai da ruwa, da haka waɗannan sai dai a yi taka tsantsan. Musamman dai nama, kada a ɗauke shi cikin leda cikin rana da wani gari zuwa wani gari, lalacewa yake yi, za a samu guba. Wannan guba kuma kamar ne nace ba ta da daɗi ga jikin bil'adama. Ka gani sanyi yana da cuce-cuce waɗansu yake tare da su, haka zafi shi ma yana ɗauke da cuce-cuce waɗanda yake haddasawa. Bancin wannan yanzu ga mu nan muna tunkaran yanayi na arziki, kana ganin mutane masu waɗanda yau da gobe ana yawo cikin gari a sai da wannan a sai da wannan, kuma ga zafi zai kamawa. Daga nan in mutum yana yawo a cikin zafi kuma shi gashi da azumi har ruwa zai sha ba kenan, ko zai zub da ruwan jikin shi, kuma ba ruwa ba za ya sha, ba abinci ba za ya ci, kenan abin yana iya tsananta in dai zub da ruwan ya yi yawa.
Kafin mu kai can Dr. Bintar nan kwashin ku ba, me ke sa matsalolin suka yi yawa daga lokacin da sanyi zai tahe shi zuwa zafi? Wasu matsalolin sun yi yawa ma a wannan lokacin na wannan tsakanin da a ce ma zafin ya tahe tsakiya ko kuma sanyin na tsakiya, idan wanga zai tahe wanga zai koma?
Ai ya danganta da abin da ke haddasa waɗannan matsaloli. Kamar yadda nace akwai wasu ƙwayan cuta sanyi suke bukata, lokacin da ake cikin sanyi su yaduwa suke yi, suna ta haihuwa a lokacin, tunda ai rashin lafiya mafi yawa da yawa muna nan tare da su ba mu sani ba, in su kai yawa ne suke kawo
illa. Suke bayyana.
Misali zan baka na matsala ta cutar fitsari, infection urinary kamar yadda muke cewa da harshen Faransa. To ai mafi yawa muna ɗauke da ƙwayan cuta waɗanda ke haddasa cutar mafitsari wannan. Sai dai kaɗan ba dai ba cikin fitsarin namu, amma in su kai yawa ne suke kawo matsala, su zama abin da ake kira infection. Kenan da yawa irin wannan ƙwayan cutar muna ɗauke da su mu ba mu sani ba, in suka taru da yanayi wanda suke bukata sai su ayayyafa. In suka ayayyafa shike sa sai abin ya zama to illa ga jikin bil'adama. Sa'annan ko in ɗan kaɗan ne a cikin jiki ba za su kawo illa ba, sai su shigo cikin jiki su fita mutum ma bai sani ba. In sun yi yawa ne abin yake zama illa.
Lokaci na azumi, al'umma kowa da iya halitta shi, yaya ne ya kamata al'umma su rayu kafin mu kai ga al'ummar da ke fama da cututtuka a lokacin azumi?
To shi azumi ibada ce, kuma akwai yanda addini ya ce a yi ta. In ka yi ta ne yanda an ka ce, yanda addini ya ce a yi, za ka ji daɗi kuma za ka samu riba. Yau mun sani wasu ba za su yi haka nan, ba su aiki da wannan, ba su aiki da abin da addini ya ce, ba su aiki da abin da annabi ya ce. Yau mun sani yau duk wanda ke azumi ka ɗauka tun daga ƙarfe, in ce ma ƙarfe 5 na safiya, ka ci ɗan abincinka, shi kenan ba ka ci abinci ba sai bayan faɗuwar rana, ba ci ba sha. To mun sani ai jiki yana bukatar abinci, yana bukatar ruwa. Shi jiki yanda Allah ya yi shi cikin yini, akwai abin da ya kamata a ce ya shigo don bukatar yau da gobe, dole sai ya shigo. Kamar in ce maka essence, tunda jikin mu ƙwayar halittar ɗan adam ai ba wani abu ne ba, kamar na'ura ne, kamar na'ura ne ƙanana ƙanana cikin jikin mu waɗanda sun yi alisafa. To waɗannan na'urori ai suna buƙatar abin da ake ce ma energy, essence kenan, abin da zai sa su yi aiki su ma. Wannan ƙananan na'ura ne cikin jikin mu, ƙwayoyin mu na halitta. To wannan essence da yana ake samun shi, abin da muke sakawa ga bakin salati nan ne suke samu. To ka gani shi mai azumi wannan abun ba ya da shi lokacin da yake azumi, dan haka yake da kyau kai mai azumi ka san cewa dai jikinka yana bukatar abinci, sai dai mutum ya san yadda za ya ci wannan abinci. Shi ne yake sa kake gani, misali kamar lokacin sahur akan ce mutum ya ci abinci, akalla mutum ya sha ruwa, tunda jikin mu bai yi sai da abinci sai da ruwa. Wannan abinci da aka ce mutum ya ci shi zai sa ya yi ne lahiya lau ba matsala, saboda wancan abincin da ya ci ya ishe shi. wanda zai sha sun ishe shi. To idan mutum ko bai ci wannan abinci ba bai sha ruwa ba, kuma ya zamana ga mu cikin zahi muke, mutum kuma yana aiki cikin zahi, kenan ruwan da zai zubdawa da yawa ne, isan sikin da yake bukata kuma da yawa ne, musamman da har da irin wadan gani masu talla akan titi. Da haka shi ke sa sai ke suke kahin marece mutum ya balagaita, kahin marece sun sa ga mutum yana hamma sai kwanci.
Masu sauraron mu kada ku sha'afa, shirin lafiya uwar jiki ne ke zuwa muku daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a Latilas. Anan zamu dasa aya a cikin shirin. A madadin dukkan abokan aiki da suka taimaka don ganin shirin ya zo muku, musamman abokin aiki na dake jamhuriyar Nijar Mansur Sani, sai kuma ni Hawwa Umar da na shirya na gabatar, nake cewa mu huta lafiya.
Tumarilla a gaida Hawwa Umar, sai kuma tasirin azumi ga matasa.
Bismillahir Rahmanir Rahim, Alhamdulillahir Rabbil Alamin. Da farko ni ne Isa mai lakabi Malam Mai Gayya. Game da abin da aka tambaya game da tasirin azumi ta huskan matasa, maza da mata, shi azumi dai tana da muhimmanci kwarai a cikin rayuwa, khususan ta wurin matasa. Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya muna kashedi kai kan cewa a kula da ita, domin akwai cikin hadisi ingantatta da Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ke ce muna, yace ya ku taron matasa, wanda ke da iko a cikin ku da zai iya aure to yayi aure. Ainihin madu'in shine wa mallam yasati, wanda ba zai iya yin wannan abin ba, baka da karfin iko yin wannan aure, me ya kamace kai? Shi Annabi ce abin da yake bukata a gare ka kai yawaita yin azumi. Menene sirrin da yace Annabi yace kai wannan azumi? Yana kashe maka sha'awa, yana kashe maka wasu ababa da ya zamana zai bata maka hankalinka, domin so dewa ya nuna mana kan cewa shi sheidani yana gudu ne a cikin jikin mutum, magudanan jini dake kai kawowa. To lokacin da kake wannan azumi, wannan sha'awa da ke tare da kai, azumin na karya maka wannan sha'awa, sai ya kan cewa wannan abin hankalinka bai zuwa a kai. Shi azumi rayuwa ne da ya zamana mutum ma da kanshi ka aje batun kan cewa shari'a ta faranta ma yin azumi ko wani abin nan. In ka komo kan scientific, kan ainihin rayuwanka, shi hanjin ganaka da kanshi yana bukatan hutu. Ba kowane lokaci zai rinka nika yana nike ababa kai kawowa ba, sai ka duba wata 12 Allah ya aje mana shi a ban kasa. Cikin wata 12 ga shi ce wata 11 ka rinka ci ka sha duk wani abin da ya zama halali a kanka, ka yi amfani da shi. Wata ɗaya kawai Allah ya ce wai ka ɗauke wannan abin karkaci karkasha. To wannan shi zai gwada maka cewa yana son lafiyar jikinka ne a wannan lokaci, da kan cewa lalle yin azumi akwai lafiya a cikin jikin mutum da yake ƙara ma kuzari a cikin lamarin da kake kai. Saboda shi yin azumi hususan ta matasa sunna ne na Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Azumi yana ƙara da mutum lafiya, yana ƙara da mutum yawancin rai ma baki ɗaya.
To madalla, da wannan kuma muka zo ga shirinmu na ƙarshe, wato labarai a takaice.
Sojojin Isra'ila sun rawaito wani batakashi a yau Alhamis a yankin asibitin Shifa da ke birnin Gaza da birnin Khan Yunus da ke kudancin na Gaza. Har ila yau a ranar ta Alhamis, ma'aikatan lafiya da ke ƙarƙashin kulawar Hamas a yankin zirin Gaza ta ce Falastinawa 62 ne suka rasa ransu a jiya. Ma'aikatar ta ce akalla mutane 32,552 ne aka kashe tun bayan da Isra'ila ta farma yankin da yakin da aka fara a watan Oktoba, bayan da mayakan Hamas suka shammaci Isra'ila da harin da ya kashe akalla mutane 1,200. Hukumomin Falastini sun sanar da kafa sabuwar majalisar zattarwa a yayin da suke fuskantar matsin lamba kan samar da sauyi. Shugaba Mahmud Abbas, wanda ke jan akalar hukumar ta Falastini kusan shekaru 20 kuma ke ci gaba da kasancewa mai fada a jini, sanar da sabuwar gwamnatin a wani kudurin shugaban kasa a yau Alhamis. Babu da wani sananne daga cikin sabbin ministocin masu shigowa. Sojojin Ukraine sun faɗa a ran Alhamis ɗin nan cewa dakarun Rasha sun kai hari cikin dare da jirage marasa matuƙi 28 da makamai masu linzami guda 5. Rundunar sojin saman Ukraine ta ce dakarun tsaron sararin samaniyarta sun harbo jirage marasa matuƙi guda 26 daga cikin 28 ɗin da aka harba a yankunan Odessa, Kharkiv da Zaporizhia. Gwamnan yankin Zaporizhian Ivan Fedorov ya faɗa ta kafar Telegram cewa tarkacen jiragen marasa matuƙi da suka rika zubowa sun yi sanadiyar tashin gobara akan gidajen jama'a da dama, inda har mutum 2 suka samu rauni. A yau Alhamis wata kota a India ta tsawaita ci gaba da tsare jagorar yan adawa kuma babban ministan Delhi Arvind Kejriwal har zuwa ranar 1 ga watan Afrilu dangane da wata shari'a da ke da nasaba da batun barasa a babban birnin kasar cewa kafar yaɗa labaran kasar.
To masu saurare da haka muka kawo ƙarshen wannan shirin namu sai kuma dakace shirin mu na yau da gobe. Sannan idan Allah ya kai mu da dare wato karfe 9:30 agogon Najeriya da Niger, 8:30 kenan agogon GMT da Ghana za a ji mu dauke da wani sabon shirin. Yanzu a madadin Hawwa Sharif da ta taya ni gabatar da shirin da Julie Leathers Gresham da ta kula da sauti kuma ta bada umarni har ma da injiniyan mu na yanzu. Ni Murtala Faruk Sanyin na ke muku fata alkhairi. Ma'assalam.